Sunday
Boy. Hey, this is Ulema Faisal from Clutch Talk, and you're listening to the Ultra Selection Mix by Club T.
Oh, when it's done,
solo.
Hey!
This is Ulima Faisal from Klekstok, and you're listening to the Outer Selection Mix by KT.
Listen, I'm a shoot major.
Da 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 da